da ni kishin ki nake yi
kishin ka nake yi kar ka kashe ni
Sonic Sales Production
kishin ki nake kar ki guje mun kaunar ki tana so za ta kashe ni
kishin ka nake kar ka guje mun kaunar ka tana so za ta kashe ni
kishin ki nake kar ki guje mun kaunar ki tana so za ta kashe ni
MC.